أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك بركة مدسادوة وأن مسلتي بتارى البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي غبدا كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم والله فاو السعد يوسف عبد عزيز رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 127 a cikin karatun wannan littafin muna biyu ga watan Zulqa'ida hijira daga garin Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 30 ga watan hudu a kalandar Bature 2025 idan ba abanta ba kamun mu shiga hutu na azumi mun gama shakhsiyya ta 39 shine Zaidu bin Haritha yaro ko maula intaccen bawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga irin gudunmuwa da gogormaya da aka yi tare da shi a cikin wannan addinin da irin gudunmuwa da ya bayo wannan addinin har zuwa lokacin da Allah ya kaddara rasuwar shi a Mu'ta inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi yakin Mu'ta a matsayin shine komandan yaki yace idan an kashe shi za a wanda za ya amshi jagoranci na wannan yakin shine Ja'far idan an kashe shi shine Abdullah bin Rawaha shakhsiyya ta 40 bayan mallan ya zano mana wannan komandodi duk da can baya mallan ya zano mana ya mana bayani akan Ja'far yanzu wannan zai mana bayani akan bayan komanda na harko wanda aka kashe shi a yakin Mu'ta yanzu komanda na uku shine Abdullah bin Rawaha mallan zai kawo mana bayani akan shi shine shakhsiyya ta 40 shahina 262 mallan yake cewa Abdullah bin Rawaha السعيد الشهيد kuma yanda mallan ya saba kowane sahabi idan ya ambata sunan shi zai ambata maka wani take wanda ake yi wa wannan sahaba shine yace as-sa'id wanda ya samu rabo ko marabauci a rayuwar shi ta duniya ta gobe kiyama ash-shahid kuma wanda ya samu mutuwar shahada mun san samun rabo a duniya da gobe kiyama shine Allah ya kaddara ka kasance kana ɗaya daga cikin musulmai masu imani wanda suke ka'in da na'in tsayawa bin dokokin Ubangiji da hannuwa da duk abin da aka haramta musu wannan babu wata sa'ada wadda ta kai wannan duk wani moriyanmu ko jin daɗinmu na rayuwarmu ta duniya shine kasancewarmu kusancinmu da Ubangiji duk abin da za mu yi don neman yardar Ubangiji wannan shine sa'ada amma dai duk lokacin da mutum zai juya agogo ya maida shi hannun baya ya ce a shi ba ruwan shi da dokokin Allah da manzon shi to babu wata rayuwa mai daɗi da zai samu a wannan rayuwar ta duniya saboda duk lokacin da mutum zai kasance cikin wata damuwa ba wani abu wanda zai yaye maka damuwa ka sama da ambaton Ubangiji ka zo ka bude alqur'ani ka karanta zaka gani in damuwa in Allah ya sa zaka yi miliyan 10 zaka samu kurum kai tsaye Ubangiji yaye maka ita khasatan lokacin da kake karanta wannan alqur'anin kana tadabburi kana jin abin da ubangiji yake faɗi maka a cikin shi a lokacin da in wata irin damuwa ce zaka samu kanka ka huta daga cikin ta ka maida wa Allah al'amarin ka shiga cikin gungun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ubangiji yake al'ajabi da su kasancewa manzo Allah ya faɗi mana yake cewa ajaban li amril mu'min abin al'ajabi ga al'amarin mu'mini shi a kowane hali yana godewa, yace idan ya samu kanci cikin yalwa zai godewa Ubangiji, yace kuma wannan shine wafi alkhairi a gare shi. Idan kuma ya shiga cikin wani tsanani zai yi kokari, iya kokarin shi yayi hakuri, yace kuma wannan shine wafi alkhairi a gare shi. Yace kuma dukkan wannan halin guda biyu ba a samun tsun ba game da bubuli ba. Ka wannan shine sa'ada, shine samun dacewa a wannan rayuwar ta duniya. Ita kuma dacewa ta gobe kiyama shine ka koma gungoban gizanka, ka gani kana ɗaya daga cikin waɗanda za a yi musu rahama, in ma a sa su kalkashi inu al'arshi, ko kuma a sanya su aljanna ba darar hisabi ba, ko kuma in an gama duka wannan hayaniya a ce to ku shiga aljanna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sabida Ubangiji ya bayyana mana fa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Duk wanda aka ce ai an rabautar da kai, an tseratar da kai da shiga wutar jahannama, an maka lamarin shiga gidan aljanna, to faqad faz, tabbas ka samu tsira, ka samu rabo a rayuwarka ta gobe kiyama. To kaga wannan shine rabota. To shi kuma wannan bawan Allah Abdullahi bin Rawaha ya samu rabo a duniyar shi, ya samu rabo a gobe kiyamar shi insha Allah. Muna ce ta tabi zatan haka, kuma haka nassosi masu yawa sun tabbatar mana bawan Allah na insha Allah yana ɗaya daga cikin waɗanda suka samu wannan rabon a gobe kiyama. Baya da haka, abinda kuma yake ƙara tabbatar mana lalle da ya samu rabon shine an kasa shi ko an lissafa shi daga cikin mutanen da suka samu shahada. Manzo Allah yake cewa in kun tayi yakin nan, Ja'far abu wannan Zaid bin Haritha ya kasance shine komandan yaki, in an kashe shi Ja'far ya amshi tutar yaki, in an kashe Ja'far Abdullahi bin Rawaha ya amshi komandancin yaki. Kaga wannan shi yake nuna maka manzo Allah ya san da za a kashe shi, kuma yana da yakinin waɗannan mutanen ba mutanen banza bane ba. Inda manzo Allah an bashi labarin mutanen nan basu da rago a gobe kiyama, bai yiwuwa ya sanya su kasance su jagoranci al'umma. Kasancewa yana da yakinin za su samu mutuwar shahada ya musu wannan zanen. Kaga yace ash-shahida, shi kuma shahidi shine duk wanda ya huta dan daukar kalmar la ilaha illallah aka kashe shi a wannan yakin. Ba wani abu bai hudda shi ba illa kurum neman yarda Allah daukar kalmar la ilaha illallah ya huta, kuma Allah ya kaddara mai mutuwa a wannan yakin, to shi wannan shi ake kira da shahidi. Kuma shahidi da zaran Allah ya karɓi ran shi ya kankare mai dukkan zinuban da yake da. Abu daya shine bashi. Abinda kurum yake damun shahidi shine bashi. In yana da bashi to ya gaba da tashin hankalin duniya. Kaga dai yana mutuwa an riga ya an gafarta mai dukkan zinuban shi. Shi sanya daga cikin hukuncin shahidi ba a mai wanka, ba a sa mai likahuni, ba a mai sallah. Shi dan ma da yaji ne sai fasi gare shi. To miye kalubalen shi shine bashi. Ki sanya miye kokari, duk wanda muka san yana babu miye kokari mu rage. Saboda bashin nan ba abin da yake hana dan adam kwanciya a cikin kabarin shi, ko da Allah ya kaddara mai da samun mutuwar shahada in ba wannan ba. Allah ya kiyaye mu. Malai yake cewa man huwa, wane ne wannan sahabin? Yake cewa huwa Abdullah ibn Rawaha, shine Abdullah dan Rawaha bin Sa'laba bin Umru al-Qais bin Sa'laba. Wannan shine sunan shi da dangantakar shi. Malaki cewa al-Amiru Sa'id shine komanda wanda yake marabauci, wanda ya samu rabo duniyar shi da gobe kiyamar shi. Ash-Shahid kuma wanda ya samu lada, ko wanda ya samu mutuwa ta shahada. Abu Amr al-Ansari shine ana mi alkunya da Abu Amr al-Ansari, dangantuwar shi tana kaiwa zuwa ga kabila Bani al-Khazraj, wanda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo garin Madina, kabiloli guda biyu ne daga cikin manyan kabiloli shine kabila Aws da kabila al-Khazraj. Al-Badri wannan bawa Allah, wannan sahabin da shi aka yi yakin Badar, shi kuma dama mutanen da suka halarci yakin Badar dukkansu an sani suna da garanti Ubangijinsu ya riga ya gafarta musu zunubansu. Kamar yadda abin da ya wakana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ma'alimta annallaha qad ittala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum. Yake cewa shin ya kai Umar baka sani ba, Allah ya riga ya yi duba ga mutanen da suka halarci yakin Badar, su ne mutum 315 313 gulgudan yadda aka samu sabani bangaren malaman tarihi. Yake cewa waɗannan mutanen baka sani ba, ya kai Umar Allah ya riga ya yi duba a cikin zukatansu, ya ga su su waye, ya ga abin da suka aiwatar. Yake cewa ku tayi ku aikata duk abin da kuke so, Allah ya riga ya gafarta muku. Kaga wannan ba karamar daraja ba ce ba a ce wani an halarci yakin Badar tare da shi. sannan yake cewa annaqiba shine jagora a cikin dangin shi ko jagora a cikin kabilar shi. Ash-sha'ir mawaki ba waka ba a mai waƙe, tunda akwai bambanci a Hausa a ce wani mai waka ne ko wani mai waƙe ne. Mai waka shine wanda zai zo a kawo kayan kiɗi ana kadawa yana waka, wannan shi ake kiran shi da mawaki. Mai waƙe shine wanda zai zo ya ringa ya hada kalmomi yayi waƙe ya waka su da wazani da kafiya amma dai ba tare da kiɗi ba. Wannan shine bambanci na Hausa tsakanin waka da waƙe. Waƙe halaka ne, in kaga dama a yanzu ma kana iya saba kai tsayi halaka ne, an yi gaban manzon Allah ya ce kuma a yin an yi, amma dai waka ita ce aka haramta. Kisan ya da kwai hadisi wanda lokacin da Urwa bin Zubair ya kawo yake cewa asar ne, Urwa bin Zubair ya kawo yake cewa hadisi ne wanda a cikin isnadin shi dai ni abinda na ci karo shi ne Urwa shi ya rawaito hadisi, Urwa kuma tabi'i ne, yake cewa lokacin da Ubangiji ya sabkar da wannan ayar ta cikin suratul shu'ara wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa dhakarullaha katiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sa'alamu alladhina zalamu ayyamun qalbi yanqalibuna. Yake cewa da aka samkar da wannan ayar shu'ara'u yatabi'uhumul ghawun, a lokacin nan shi Abdullahi ibn Rawaha ya san shi mai yin waƙe ne, sai ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana minhum, ya ce manzo Allah ina ɗaya daga cikin wanda aka alqur'ani ya ambace sai yake cewa ash-shu'ara'u yatabi'uhumul ghawun, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai Ubangiji sai ya samkar illa allazina amanu وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. yake cewa a'a ba wa'annan ba ake nihi ba, wa'ancan wanda suke rayawa suke kadawa suke kaza wannan su ake nihi, amma dai wannan wanda suke waƙe wa'anda suka yi imani da Allah suka ambaci Ubangiji ambato wanda yake mai yawa kuma suka nemi hansa bayan an zalunce su ko Allah ya ba su nasara bayan zalimcin da aka yi musu, yake cewa wa'annan ba su bane ba, kai kuma kai kana daga cikin wa'annan illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa zakarullaha katsira. Ina wannan shi yake nuna mana ba wannan ba ake nihi ba, kuma shi in baya daga ciki, amma dai Abdullahi ibn Rawaha yana ɗaya daga cikin mawaka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Inda idan ka dauka manzo Allah yana da mawaka guda uku wanda lokacin abokin adawa ya sanya wani salo na yama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zambo, manzon Allah shi ma yana da wa'inda zai sanya su mai dami martanin irin abinda suka yi. Shine da kwai Hassan bin Sabit, da kwai Ka'ab bin Malik, da kwai kuma Abdullah bin Rawaha, wannan su ne mawaƙan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake alfahari da su, kuma yake sanya su ringa waƙe idan an yi wa musulunci wani abu ko an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa uhjum ya Hassan, ya kai Hassan ka yi musu zambo kamar yadda suka yi wa addinin musulunci, kamar yadda suka yi wa annabin ku zambo. A ga wannan an ba da dama yadda suka yi mana mai musu, wa'annan su ne manya-manyan mawaƙa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Malaiki cewa shahida Badr, kamar yadda ya bayyana mana daga cikin alkunyar shi ana kiran shi da Al-Badri, shi Abdullahi bin Rawaha ya halarci yaƙin Badr wal Aqaba kuma da bai'atul Aqaba. Bai'atul Aqaba mun sha ba da labari a kanta, shi ne wanda dai yawa kana a shekara ta 11 ko shekara ta 10, wa'ansu daga cikin mutanen garin Madina mutane guda 6 suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, daga cikin su akwai As'ad ibn Zurara, suka zo garin Makka aikin hajji. Kasancewar kamun zakwarsu abin da yawa kana aka ce to ga aikin hajji nan ya gabato, yaya za ku yi ku dakile sharrin Muhammad? Su a wurinsu sharri ne, tunda in dai aka saki Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi bayani to hatilas waka mai kauya, to ya za a yi a hana Muhammad da mutanen da za su zo baki wanda za su zo aikin hajji na wannan shekara? To yanzu abin da za a yi a kewaya duk bakon da zai shigo gari a ce mai da kai wani mahaukaci yana wa'ansu zance marasa kyau, ko wani mawaki yana zance marasa kyau, ko wani boka, ko wani matsaki yana zance a dai bata dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine ayi Walid bin Mughira yake cewa kai wannan mutumin wa duk yadda kuke tarani cewa ba haka bane ba, ba mawaki bane, ba boka bane, ba matsaki bane, ba kaza ba kaza bane ba, nan dai aka yi ta tattaunawa aka samu shawara ga abin da ya kamata ayi. In kun zo kadda ku tai wurin Muhammad, kadda ku yi mu'amala da mutanen shi wanda suka musulunta. Amma dai Allah da ikon shi zauwan mutanen garin Madina suka zo a ciki, aka samu mutane guda shidda suka zo suka saurari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya kiraye su yake cewa a cikin ku har da shin da kai mawalin Yahud da kai wanda suke da allegiance ga Yahudawa, suka ce a'a dukkan mu yantattu ne, mu diya ne, mu mutanen garin Madina ne, wannan yan kabila Khazraj ko kuma yan kabila Aus. A lokacin nan manzo Allah ya kiraye su kan addinin musulunci, da ya kiraye su sai suke cewa kun ga wannan al'amarin, al'amarin ne da Yahudawa suke mana kalubale, suke mana barazana a kan shi, kasancewar zamantakewar da suke yi, su suna ga suna a cikin garin Madina, a gehen garin Madina ga Khaibar can, ga Banu Qainuqa, ga Banu Nadir, ga Banu Quraiza, dukkansu abin da ya kawo su wannan yankin na Madina shine jinkiri zuwa lokacin da Allah zai hutar da annabin ƙarshen zamani. Wannan annabin su taimaka mai ya zo ya yaƙi dukkan al'umma, kowace al'umma kai kowace ƙabila ta kasance ƙalƙashin ƙabilar Yahudawa. Allah ɗaukaka su da wannan ɗaukaka ta annabin wannan da wannan addinin. Sai dai Allah da ikon shi, Allah sai ya hutar da shi daga cikin larabawa, kasancewar in ka leka shan'in annabawa tun daga sama har ƙasa za ka samu mafi yawansu ko kashi 90 ko kashi 95 dukkansu daga cikin ƙabilar Banu Isra'il, ɗiyan annabi Yaqub ne da jikokin shi. Allah da ikon shi ya kaddara daga can daga Nuh in ka gangaro har zuwa annabi Nuh, annabi Ibrahim alaihi salam, aka samu iya biyu Ishaq da Isma'ila. Isma'il Allah bai arzuta shi ba da samun da wanda zai kasance annabi ba illa zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma annabi Ishaq kamar yadda Ubangiji ya bayyana a cikin Al-Qur'an cikin suratu Hud, wa min wara Ishaq Yaqub, muka baiwa mata annabi Ibrahim al-bishr za ta yi annabi Ishaq, mun riga mun sa mai suna ma Ishaq sunan shi. Haka kuma bayan annabi Ishaq kai ba za ki samu jika wanda shi ma an riga ya an mai suna shine Yaqub. Hakan yawa kana aka gangaro dukkan annabawan ko kashi min yawa wayanda suka zo daga cikin annabawa za ka same su daga zurri'a annabi Yaqub alaihi salam har zuwa annabi Isa alaihi salam. To kaga ganin hakan suka koma suna jira ko ta kwana. To su wayannan guda shiddan da suka zo suka ce to wannan barazanar da Yahudawa suke yi mada akan lalle annabin ƙarshen zamani idan ya zo za su yi haimana akan mu, za su ci mu da yaƙi, za mu koma bayansu, za mu yi kaza, za mu yi kaza, suka ce to wannan dama ce wa kanmu, bari ta wurin mu, mu rungumi wannan addini. Suka yi wa kansu shawara, suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Su shidda suka koma bayan shekara ba a sake dawowa ba sai aikin hajji na shekara ta 11 da suka zo a cikinsa suka samu mutum shidda daɗi a kan wa'innan shiddan na farko wanda suka musulunta. Kaleka ka gani tsawon shekara shidda aka samu wanda suka musulunta suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, su ne wanda aka yi bai'atul aqaba al'ula tare da su. Ita ce ake kiranta bai'atul nisa, shi ne wannan ƙarshen suratul mumtahina, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu fa'afwan, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu muhajiratin fa'tahinu, ba ita ba Allah da wannan ala ay yubayyinaka har zuwa inda yake wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayuhunna antahinu fabayuhunna wastaghfir lahunallah innallaha ghafurur rahim. Suratul Mumtahina aya ta karshe, ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubay'inaka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yasrikna wala yazinina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayuhunna wastaghfir lahunallah wannan shine abinda wannan mubai'at tawaqqumsa daga cikin su da kai sunayen su da kai da yawa wanda manya-manyan sahabbai ne wannan wa'innan mutanen guda 12 bayan sun musulunta sai suka nima ko bayan sun zo da mu musulmai suke bayan sun gana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi yarjejeniya an yi wa manzo Allah mubai'a kai tsaye suka nima suka ce to manzo Allah a hada mu da wanda zamu ta iya karantar da mu wannan addini a lokacin nan manzo Allah yace ina Mus'ab bin Umair yace gani nan yace to zaka tai tare da su zaka nace akan da'awa ka tahi da su ka karantar da su abinda ka sani na daga alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Mus'ab bin Umair ya kama hanya tare da su ya tahi ya sabka a gidan Sa'ad bin Zurara anan yake iya gogor maya ya gani ya musulmantar da garin Madina ya zo wuri yana kokarin ya karantar da su wannan addini na musulunci a lokacin nan da kwai Sa'ad bin Mu'az wanda can baya mun yi karatu akan shi da kwai ɗan dan uwan nashi farsudan nashi ya shige mun sai yake cewa zan aike ka wurin Sa'ad bin Zurara da wannan bakon nashi suna nema su dabirtan mana da hankalin mabiyanmu saboda a lokacin nan su ne wannan manya a cikin kabilar Banul Ashar suna nema su wawantan mana da mutane sun zo da wani abu wanda mu bamu san shi ba a cikin wannan garin namu a lokacin nan da ya tura dan aiken nashi ya zo wurin Mus'ab bin Umair sai yake cewa ga sakon da aka bani kun zo mana da wani abubuwa ku kame bakunan ku da abinda kuke cewa ko yace me ina neman izini a wurinka ka zamuna ka saurari abinda nake hadi wa wayancan mutane sai yace eh kwarai ko wannan ita ma gaskiya ce tunda bai yiwa ka yi hukunci akan abinda baka sani ba sai ya zamuna yana zama Abdullahi wannan Mus'ab bin Umair sai ya nuna me ya bayyana me ne addinin musulunci addinin musulunci ina ya huskanta me yake umurtan mu me yake hanan mu ya karanta me ayoyi daga abinda ubangiji ya sabkar na daga alqur'ani kai sai sai yace ya ake a shiga wannan addinin naku sai yace me ai abu ne mai sauki wanka za ka yi idan kai wanka ka zo kai kalma guda daya kurum shikenan sai ka tashi kai sallah yace zai yayi wanka ya yi kalmar shahada kai sai ya fara sallah yace amma dai da kai kalubale da kai Sa'ad bin Mu'az yace wannan mutumin in Allah ya sanya ya musulunta ya fahimci abinda na fahimta to tabbas mutane da yawa daga cikin kabilar shi za su musulunta yace in na koma wurin shi zan turo muku shi dama shi al'amari na Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah shine idin ya so ya ga dama sai ya shiryar da kai ya nusar da kai akan hanya wadda take daidai ya hana ka kai abinda zai sanya ka gamu da hushin ubangiji ya sanya ka a hanyar da duk abinda zaka aiwatar abu ne wanda zai sanya ka samu mi ka samu kusanci da ubangijinka da yarda shi abin da ya wakana shi da ya koma sai yake cewa Sa'ad a mutanen nan ba ya kamata ka tahi da kanka ka saurare su bai bayyana mai ba ga abin da ake ciki ba ka tahi da kanka ka saurare su shi kuma a matsayin shi na babba a husata tilas ya tahi da ya taho Mus'ab bin Umair yace mai dakata ka saurare abin da ake ciki ya saurara yace shi ma ya yi imani yana dawo wa cikin kabilar shi ya tattara dukkan jama'a yace musu wane ne ni a cikin ku suka ce kai ne jagoran mu kai ne ka zan mu kai ne ka zan mu kai ne ka zan mu yace to wallahi tallahi ba ni ba ku in dai ba ku imani ba da abin da aka aika Muhammad ba da shi da mata da yara da litijawa da mazan kowa yace yayi imani da Allah yayi imani da manzon shi wannan ita ce gudunwa duk lokacin da kake da dama ka baiwa wannan addinin gudunwa to kada ka sake kai kasa abubuwa idan ku kai kasa a gwiwa to tabbas gobe kiyama sai ubangijinka ya tsayar da kai ya tambaye ka akan wannan damar da ka samu ka yi wa addinin musulunci baka yi mai ba kuma kowa sai an mai wannan tambaya ka sanya a kullun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake jin hankulan abubuwa guda biyu wanda da yawa daga cikin mutane suke wuhintar da su suke asarar su suke bata rukutan su ba su yi amfani da su ba su ribance su ba yace ita ce lafiya da dama muna da lahiyar da zamu iya yi ba muna da damar da zamu iya yi ba wannan abin da ya wakana kusan garin Madina da yawa daga cikin su. Ai mun yi bayani can baya akan baban Jabir bin Abdullah, auna Abdullah bin Jabir, Jabir mun yi bayani akan shi, shi ma yanda akai Mus'ab bin Umair suka yi dubara, Allah ya kare, Allah ya tabbatar da musulunci da hasken musulunci a cikin zuciyar shi. Saboda ba iya da'awarka bane ba, ba iya salon yin da'awarka bane ba, ba iya ko soyuwarka ba ga mutane ba, ita ta sanya mutane su musulunta ba. Inda ana yin haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan dangin nashi, iyayen nan nashi da baya bar kowa ba su ya musulunta. Amma dai ka leka ka gani yanda aka kwashi da yawa daga cikin su aka yi mutunci annabi. Wannan abin da ya wakana a wannan shekarar, a shekara ta 12 sai gashi nan Allah ya sake mayar da su waɗannan mutanen da suka musulunta guda 6 da suka koma 12. Yanzu sai Allah ya kaddara wanda suka zo bai'atul aqabati saniya aka samu mutum 73 wanda suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mata guda 2 sun zo da suna aikin hajji. Amma dai su ga manufar da ta kawo su, su ne su gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Suka zo aka ware, shi sanya ake cewa bai'atul aqaba. Al'aqaba shi ne wani wuri ne wanda yake gehen Mina ko daidai Mina. A wannan wurin kaga daga tsakanin harami zuwa Mina wurin sama da kilo 7 za ka samu. Wannan wurin an yi nesa da gari, to a wannan wurin tsakiyar dare ake haduwa, zaka ga mutum 2-3 sun sulalo, mutum 1 ya sulalo, mutum 3-4-5 sun sulalo, haka ake taruwa. Da aka taru mutum 73 da mata guda 2, 75 kenan. Wayannan suka zo suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bay'a, jinin mu jininka, duk abinda zai cutar da kai zai cutar, ya cutar da mu kafin ya same ka, duk abinda za mu baka kariya sama da yanda muke bawa kawunan mu da iyan mu da matan mu kariya. Suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawunnuka, suka yi wa manzo Allah bay'a. To bayan wata 3 da wannan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta daga garin da dama radda aka aiko shi, an wadi mai an ce mutanen ka za su hutar da kai dalilin tsontsan, dalilin takurawa da cutarwa da za su yi maka. Manzo Allah yake mamaki, yanzu ai ni dan dangi, yanzu ai ni innan da ake ce mini as-sadiqul amin, wanda duk wani hukunci da za a yi sai an neme ni, an ce mini in zo in yi hukunci, kowa yana girmama ni, kowa yana kambama ni, a ce wai ni ne yanzu soyayya wannan za ta rikida ta dawo a dawa, amma a kore ni daga gari. Bayan wata 3 da wannan aikin hajji da aka yi na shekara ta 12, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta ya bar musu gaban su. Amma dai kuma ai da kai alƙawari da Ubangiji ya bai, irin alƙawarin da aka yi wa mahaifiya annabi Musa, inna raduhu ilayki wa ja'iluha ibn al-musallin, yake cewa innal ladhi farada alayka al-qur'ana la raduka ila ma'ad, wannan dai wanda ya sabukar maka da alƙur'ani shi ya maka alƙawari za ya medo ka mahaifarka. Ya za a medo ka, yaushe za a medo ka, ya manzo Allah bai sani ba. Sai da aka sabukar bai za ja'a nasrullahi wal fatah, ya tabbatar lalle ba al'amarin ku gashi nan waya zo ba, inna fatahna laka fatahan mubin li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma yutimma ni'matahu alayka, a cika maka ni'ima garin dai naku dai za a mayar da kai, ya kasance ba wani mai hada a ji a wannan garin in ba kai ba. Kuma hakan ya wakana lokacin da manzo Allah ya shigo garin Makka, ba wanda ya isa ya kanshi in ba manzo Allah, ba wanda yake da wani hukunci ko wani umarni in ba manzo Allah ba. Yake cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan fa huwa amin, an amintar da shi, wani ya tahi ya mallake a jikin rigar Ka'aba, manzo Allah ya ce ku tai kuraɗe shi, a wani ya zo yana neman, wani ya zo yana neman afuwarka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kama kafa da wani da wani da wani, akwai ɗaya daga cikin waɗanda sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada yayi wanta da insu daga cikin su, shi yana ciki, yace in kun ganshi duk inda kuka ganshi ko kashe shi. Kurum ya tahi ya kama kafa da Usman yace dan Allah dan Annabi ka kawo ni wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in nemi afuwa, amma afuwa ya kawo shi, ne ya kawo shi, yace wani ne yace a kawo ka, yana gaba ka da Allah, yana gaba ka da dangi, ka mai afuwa. Manzo Allah sai ya shuru ya kyale, ana nan yemi yemu na shada yake he nema yake, manzo Allah ya ce tafi an yayi maka. Bayan ya huta manzo Allah ya ce wannan shirin da nayi so ne a ce wani ku ya rade shi an kuta lissahin shi. Sai Umar yake cewa ai manzo Allah ya kamata ya aika mana ai wata sin mu gane abin da kake so. Manzo Allah ya ce bai dacewa ga Annabi eh haka, in za ai za ai, in ba ai ba ai ba, yace wannan shirin da dai jira nake yi a samu wani mai zagi tunda na fara umurni wani kurme sauke mai kai shikenan a hutar lissafin shi amma dai yanzu tunda an yi haka haka Allah ya kaddara ya sha banza kuma daga lokacin nan yayi imani ya koma sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ni da shi matakin kamar matakin saman bakwai ne da kasan bakwai Allah ya dace da to wannan shine dai abin da yake kana bai'atul aqaba na irin gudunmuwa da mutanen garin Madina da taimako da suka baiwa wannan addinin namu game kuma ga manzon mu sallallahu alaihi wasallama yake cewa huwa khalun nu'man ibn bashir akwai nu'man ibn bashir ɗaya daga cikin sahabbun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nu'man ibn bashir bai kai shekara 10 ba saboda akwai hadisin da innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat wanda aka rawaito malaman hadisi suke cewa an ya ku Nu'man ya ji shi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda karancin shekarun shi kuma manzo Allah lokacin da yayi wannan magana Nu'man yana dan shekara 8 daga rayuwar shi dan Nu'man ake cewa ko kamun zagon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama garin Madina shekara 2 aka aiye shi ko kuma bayan zagon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama garin Madina da shekara 2 aka aiye shi aka idan ka hada in bayan shekara 2 duka kenan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana dan shekara 8 in kamun zawon manzo Allah ne mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Nu'man yana dan shekara 10 amma dai ya dauko mana hadisin da in aka hada mana wannan addinin dan biyal din shi to ya wadatas ya ji daga bakin manzo Allah kuma ya tabbatar naji shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake garrama akan shi wanda baban shi ya aguri ko shi dan amarya ne amariyar ta sanya a wa Nu'man wata kyauta daga cikin mu an su kyauta daga dukiyar mu a yin shi sai kuma ta ce a saboda raba gardama ka aje ma'ahin ya rasu abin bai shiga ba hannun Nu'man ba saboda shi Nu'man karancin shekaru gare shi a ta yi a wadiyo manzan Allah gaban safon shi su kasance shaida sai Bashir ya zo yake cewa manzan Allah ai ga abin da nima ɗana Nu'man nami kyauta ta kaza ta gona kaza amma ne ma'aikiyarsa ta ce in zo in shaida maka lalle na yi mi lokacin nan manzo Allah ya ce shin dukkan iyan ga za mu su irin wannan kyautar ya ce a Nu'man kadai aka yi wa ya ce to wannan kyautar ha an tada ta ya ce ko ka yi wa dukkan iyan ka ko kuma ka mushi kowa a mi irin wannan kyautar ko kuma ka musa yau ai ba halin da za a yi wa kowa ko sai dai a musa to shine nan malai yake cewa dan eluwan Nu'man ne ko dan dan uwan ma'ayyan Nu'man in aka ce khal shine dangin uwa duk wanda kuke dangantaka ta bangaren ma'ayyanka shine ake kiran shi da dangi kenan kanan ma'ayyan shi ko uwan ma'ayyan Nu'man ibn Bashir yarda Allah shi tabbata a gare su yace wa ma wa kana min kuttabil ansa shi Abdullah ibn Rawaha yana ɗaya daga cikin mutanen garin Madina wanda aka tarar da su sai ya rubuta saboda iya rubutu a wannan lokacin wata miza ce ba karama ba ba kowa ya iya rubutu ba saboda ai in ka dauki mujtama na larabawa a wannan lokacin mujtama ne wanda yake cike da ummiya mujtama ne na illitire wanda busan ba rubutu ba busan ba karatu ba da yawa daga cikin su malai yake cewa hasnu sam'i wa ta'a wannan mutumin Abdullah ibn Rawaha yana ɗaya daga cikin mutanen da suke kyautata ji da biyayya game da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu umarni hadisi ya zo daga Abdurrahman bin Abi Layla yake cewa anna Abdullah bin Rawaha ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa huwa yakhtub Abdullah bin Rawaha ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamun ya iso lokacin da ya zo manzon Allah yana kan minbari yana khutba kamun ya shigo masallaci fasami'ahu wa huwa yaqulu sai ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ijlisu kuzamna shi kuma ga inda yake so ya isa yana so ya shiga cikin masallaci gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saurari abinda ake faɗa nan da kuma yana waje sai ji muryar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tana cewa kuzamna fajalasa makanahu kharij almasjid kai tsaye da yaji ku zamna innan sai ya zamna a inda yake a wajen masallaci yace hatta faraga min khutbatihi hasira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama khutbar shi da ya gama sai labari ya cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ga abinda Abdullahi ibn Rawaha muna tare da shi sai muka ji muryarka a wajen masallaci kace ijlisu Abdullahi ibn Rawaha kai tsaye ya zamna bai tambaya ba da shi ake da yan cikin masallacin ake da wa'azu ungu ne ake ko da wa ake yi kurbi sai ya zamna a lokacin nan fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa zadakallahu hirsan ala qawa'idillahi wa rasulihi ya kai Abdullahi ibn Rawaha Allah ya kara maka kwadayi kwadayi akan biyayya Allah da manzon shi wannan kuma wajibi ne kamar da duk wanda yake mummuni idza qada Allahu wa rasuluhu amaran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amaran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim baya dacewa ga mu'min idan Allah da manzon shi suka zartar da wani al'amari ya kasance muna da wani zabi na daga rayuwar mu wannan kuma in ban manta ba karatun mu da muka yi na Zaid bin Harisa mun kawo misalai da yawa akan haka na kurum in an ce maka umarnin Allah ne da manzon shi to ba wata dabara ba wani tawili kurum kai daidai yanda zaka iya wannan kuma kai in dama ce aka baka a cikin addini saboda ka a taukura maka a ce maka tabbas abinda aka ce eh ka kawo shi kari bisa ga a daidai yanda zaka iya ka zo da shi amma dai ba kwana-kwana a ciki haka kuma abinda aka hane ka wajibi ne qat'an ka nisance shi ba tare da boye neman wani tawili ba ba tare da ragewa ba a ciki ba kuma haka qur'ani yake umurtan wa'ti'u Allah wa'ti'ur rasul ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد كوبي الله كوبي منزل شي wannan biyayyar duk wanda yace wai ya juya baya akan biyayya ga Allah da manzon shi to fa Allah mawadaci ne ba abin da zaka rage mai idan ka bi Allah ba abin da zaka kara mai idan ka bi shi kanka kakewa haka idan ya azabta ka ba abin da zaka rage mai ba abin da zai kara ma haka idan ya sanya ka aljanna ba abin da zaka rage mai ba abin da zaka kara mai kanka kakewa ma yaf'alullahu bi adabikum in shakartum wa amantum mi Allah zai yi azabtar da kai in dai kai biyayya kai godiya kai imani da shi akwai duk abin da kwa dan adam yake aiwatarwa kanshi yake wa ba wani yake wa ba da haka wannan yana nuna mana kwadaituwa ko kuma biyayya na Abdullahi ibn Rawaha game da manzon shi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan ba shi kadai ba dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kokarin su ga haka duk abin da manzon Allah ya umurta to kai tsaye kamar yankan huka an riga ya yi shi qultu malan sai yake cewa fa madha yaqul daluna allazina yuriduna tahmisha sha'ni sunna yace ina wannan batattun wanda suke nema su gani sun hammasha sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me sunna ta manzo Allah shine duk abinda aka danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fada ce ko aiki ne ko kuma abinda ya karlanta ne ya tabbatar ya ga anyin ya tabbatar ko anyin aka bashi labari ya tabbatar to ina ga wanda suke nema su nuna a sunna ta manzo Allah ai ba haka bane ba kuna takurawa kanku kuna kaza ai shi ma ai wane ne wannan zamanin ba irin wancan zamanin bane ba zamanin da ake yawo da raƙumma zamanin da ake cin dabino zamanin da ake kaza ya za a yi ka gama shi da wannan zamanin da jirage suke tashi ana kaza wayan ba dai ba dabarar ba dai ba ci gaban duniya ba dai ba wannan haka wannan batutu suke gwada wannan khutbar a ai da kai bambanci wallahi ba bambanci na sha faɗi muke cewa babban kalubalen da muke da a rayuwar mu ta gobe kiyama shine sikelin dai da aka zo aka tsayar da Abubakar in har ma an tsaye da shi sikelin da aka auna kayan shi abin da yayi na aikin alkhairi abin da yayi na zulubi sikelin da aka dora shine wanda za a dora nawa shine wanda za a dora naka ba wani ba za a kawo ba a ce ba a'a ai tun da wayannan yan karni 20 ne su wayance wayannan yan karni 14 ne ko 15 wayannan yan karni na farko ne kamata yayi a ce an canza skelin saboda wayannan imanin nasu azazaye yake mun kuma wayannan mu imanin namu jigari ne a'a yanda aka auna musu wayancan aka za a auna dawa yanda aka musu rahama aka sanya su gidan aljanna haka za a yi mana rahama a sanya mu gidan aljanna namu musan me yake mana ci musan me muka shirya don gobon mu wannan shine abin da zai sanya mu samu wanyewa a gobe gaban ubangiji lafiya yake cewa zaka same su suna neman su hammasha sha'anin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa yuqalliluna min sha'niha zaka gani suna kankanta sha'anin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai wannan ba damuwa bace ba ai ka tai kai abin da kake so ai sunna ai kaza ne aka samu yanda suke canza sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin wata biyan bukatun sa na rayuwa dan abin da suke dan samu ko dan muridan da suke bin su ko dan abin da ake ba su na daga duniya zaka gani suna karkatar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wallahi manzo Allah ya bayyana mana duk wanda hadisu anni fala haraj ku yi ta yaya ta zantattuka da ba wata damuwa ba wani harashi akan haka yace amma dai ku sani wallahi man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar duk wanda ya sake min ƙarya akan zantattukan da aka ce nayi sai ya ƙara ko ya togace ko yayi kaza dan muridan shi ko dan abin da yake samu na rayuwar duniya ko kuma a'a kurmi yayi niyyar shararawa mutane ƙarya ne dangana ta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to kanda yi wata yayi in masabke shi ko mazamin shi a wutar jahannama kai wannan ba karamin kalubale bane ba aka samu mutum kurmi yayi an ce wai a shi ustazi ne a tambaye shi kan mas'ala ni ma yake ya dangana wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kurmi dan a ce shi in baka sani ba kasancewa baka sanin ba ɗaya ne ko kuma shi ma wani ilimi ne ko rabin ilimi ne shi ba so nawa aka tambaye Imam Malik ya tsaya ka hada iliminka da ilimin Imam Malik wani ya taso tun daga garinsu ya zo ya niƙo gari ya zo wurin Imam Malik ya ce naji ana yabanka ana cewa kaza ina da wasu matsaloli wanda nake so in tambaye ka ya tambaye shi ta farko ya ce mai wallahi ban sani ba la'alam ya kara tambaye shi yace bin sani ba ya kara tambaye shi yace bin sani yace an yaba Imam Malik din ne yace waye Imam Malik bin sani ba sai irin wannan yake kawowa mutane su ringa dangantuwa ko da wani abu kai hatta Imam Al-Albani a cikin Tamamul Minna ya kawo yake cewa kai mai karantarwa ko kai mai karatu in dai ka sani wannan hadisin lalle hadisi ne da'ifi yace to bai dacewa ka karantawa mutane shi a halin da baksani wannan hadisi ne da yibi wannan halin kana iya karantawa ka kawo hujja da shi amma ne da zaran ka sani hatta da ka karantawa mutane bai kamata ba sai ya in muna karatunmu na umda so da yawa hadisin da san da yibi ne zan ce hadisi da yibi ne kamun ba mu karanta shi ga abin da aka ce amma ne dalilin hadisin wannan da yibi ne ba lissahin murin jayar da wannan magana akan wancan wannan kuma a matsayinmu ne na ɗaliban ilimi amma dai in dai matsayi ne na awam ka zo ka karanta to bai dacewa ka karantar da mutane hadisi wanda yake da'ifi ko da zaka ce musu wannan hadisi ne wanda yake da'ifi bai dacewa shi sai ya kashe din kuma kalkashin kashe din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana kada ku sake kuma da ƙarya wanda ku yi mini to ne masabke shi a wutar jahannama shine nan malai ya kawo yake cewa suna kankanta sha'anin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi ta'lilatin fariga yace da wa'ansu dalilai wanda suke na wuhi da dalilan banza za su kawo za su ringa nuna maka ai hakan ne hakan bane ba shi kuma wannan sunna aka ce maka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya kawo wa'ansu mutane ya sanya su kasance masu gati ne akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafi duniya shi da mu alqur'ani mun sani alqur'ani ubangiji ya dauki yaunin kare kayan shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka sabkar da abun mu ko mu za mu kare kayan mu amma dai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a karni na biyu ubangiji sai ya kawo kai a karni ma na harko kale ka ga yanda Umar yake da tashaddud yuran amsa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu musa al-ashari ne ya zo gidan Umar ya kwankwasa mai ba amsa ba ya kara kwankwasa ba amsa ba ya kara kwankwasa su uku ba amsa ba ya kama hanya ya tafiye shi Umar ya huto ya ga waye mai kwankwasawa sai aka ce ai wane ne sai ya bi shi baya yace ya akai ka kwankwasa gidana ba budewa ka ka koma ba yace a aini na ji manzon Allah yana cewa duk wanda ya zo gidan mutum ya kwankwasa su uku ba bude mai ba yayi ta gaban shi yace ye ja kullar shi yace wallahi tallahi sai ka kawo mini sheda akan lalle manzon Allah ya faɗa haka ka gani a lokacin sahabbai ma duka shekara 20 da mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 10 da shekara hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma sahabbai suna tashaddudi akan amsa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka zo mutane malumai Allah ya kawo su tiraku ne game da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ba wanda zamu karba hadisin shi sai mun san daga wurin wa zuwa wa zuwa wa zuwa wa aka samu wannan hadisin ba wani ilimi wanda aka min hidima kamar ilimin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kisa zige cewa laulal isnad la qala man qala ma sha'a in ba dan wannan isnadin ba yanzu wani yazo yace mana a ayyaji manzo Allah sallallahu yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaza a akramakan lahu daga wurin wazuwa fadi mana a ayyaji wani ya bada labari wane ya bashi labari wane sahabin manzo Allah ya bashi labari wane yace yaji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mazajen dukkan su za a yi dirasar su shi wane wane ne malumai sun wasaka shi an iya karba hadisin shi ko ba iya karba hadisin shi ba amma dai ga su mallan Dauda fannin su ne haka aka shimfiɗa al'amurrukan kuma haka ake tahiyya hayyau sun ya ba wani wanda zai zo ya ce maka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsi kana iya tsira shi ka ce wannan hadisi ne wanda yake dhaifi khasatan wanda ya san mazaji shine ake kiran shi da ilmun rijal sanin mazaji kuma da kai littattafai wanda akwai littattafan da aka dora maka su ka daga su da hannunka baka yi ko a dora maka akai baka iya tashi kuma dukkan su suna bayani ne akan mazajen da suka rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sa da kai wani ilimi wanda aka mai hidima kamar ilimin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai duk da haka zaka ga sunna tana da kalubale da yawa da kai wa'ansu mutanen banza wanda daga gehe suna neman su takulata suna neman su dabarta al'amarin sunna kamar irin abin da yawa kana shekarun baya game da wannan mutumin wanda na Kano wanda yazo da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nima ya gani ya takula ma'anonin su ko kuma ya huddo maka hadisi ya huddo wa'ansa da ribul hadisi yace a aika zannan kaza ake nufi ba don komai saboda ya hidimtawa abin da ran shi take su kaga irin wannan abubuwa ne wanda khasatan a wannan lokacin da kai wanda ake sayan su a biya su kan wannan sha'ani zaka same su mafi yawa daga cikin shi'a za su rikida su shiga cikin ku kuma duk da alhamdulillah ba sa shiga cikin sunna idan su shiga cikin dariqa idan suka shiga cikin su fara aiki a aika zannan kaza ne su fatar da wanda za su fatar da shi wanda Allah ya riga ya kaddara mai zai sanya rigar bata ya bata tare da batun su Allah ya kiyaye lokaci ya kai mallai yake cewa namazijin min shi'ari tunda ai a can baya mallam ya ce mai na mawaki ne ko mai waƙe ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mawaki ba mai waƙe na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to mallam zai kawo mana wa'ansu example na daga wa'ansu waƙe wanda yayi ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi قال ابن رواحه عبد الله بن رواحه yake cewa marartu bi masjidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama na huce ta masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kaddara mun shiga cikin masallacin yace da na shiga fajalastu bayna yadayhi sai na zamna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta sanya shi manzo Allah sahabbai suke cewa mu abin da muka gaza ganewa game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in muka zo wurin shi in ya matso mu ya nuna mana har'ashi ya nuna mana jin dadin shi da zagon mu yake mana mu'amala sai mu ce wallahi kai kam cikin sahabban manzo Allah ba wanda manzo Allah yake so kamar ni yace amma dai abin da gashi nan da yanda yake dai Abubakar ne sannan Umar sannan Usman sannan Ali yace haka tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wa kana bil mu'minina rahiba bil mu'minina raufur rahim wannan ita ce sifata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa to na shigo na zamna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mini kayfa taqulu shi'r idha aradta an taqul ya kai Abdullah ibn Rawah wayya ake kai waƙe lokacin da kai niyyar kai waƙe kowa da irin baiwar da Allah ya bashi kaga shi manzo Allah bai iya ba haka kuma yanzu ma haka zaka samu cikin dalibai ko ci wanda muke tare da zaka samu wani yana da baiwar waka amma dai koda ka zo ku yi wannan wani larabcin ma ku tsaya ku yi larabcin kirki da shi za a samu amma dai yana da baiwar waka waki zaka samu ya hada maka larabci ya maka waki da wazani da kafiya kamar yanda larabawan asalin suke yin shi ko kamar yanda malamai suka yi rubutu haka ake yin shi kowa da irin baiwar da aka bashi shine ayi wannan kan masalan mutanabbi ai dalilin da ya sanya ma aka same mutanabbin cewa yake shiho idan zai yi waƙe yace wahayin shi ake mi eh mana cai wahayin waƙen ake mi yace kurum daga yayi haka kurum zai ji kurum ya sabu waka yayi he inda bai ya ƙari shi sun ya ake wannan su waɗanda suka yi zamani da su daga cikin malaman lokacin nan suke ai hasa da shi suke wannan in shi ba masala bace ba shi dai nan manzo Allah ya tambaye shi wai kai Abdullahi bin Raha ya ake yi in kai niyyar yin waƙe kake yin waƙe sai Abdullahi bin Raha yake cewa anzur fi dhaka thumma aqul yace kurum kallan abin nake yi kurum sai in safi waka in yi tai he na gashi kowa da irin baiwar da Allah ba shi kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa fa alayka bil mushrikeen to ga mushrikai can ka tahi da su ka iya musu ka musu haka ko ka musu waƙe Abdullahi ibn Rawaha yake cewa walam akun hayyatu shay'an yace lokacin da manzo Allah ya ce mun to in ma wancan mushrikan waƙe yace bin shirye komi ba kenan miye zai kai tsaye ne zai kawo shi yake cewa sun makulta kai tsaye yace sai nace fa khabbirni asman al'aba'i mata kuntum bi tariqin aw danat lakum mudar yake cewa to ku bani labari mana nawa ake sai da wannan abaya a kasuwa ai su ayi Qurayshawa ba san su da wani abu illa kasuwanci su ba manoma bane ɗan kasuwa ne shine yake musu zambo to ya ku Qurayshawa ba nan ya ku tunda a lokacin nan mushrikan su ne Qurayshawa ai a Madina babu mushrikai a Madina munafukai ne addakai yake cewa to ya ku wancan mushrikai ku bani labarin nawa ake sai da wannan abaya a kasuwa ko kuma yake cewa mata kuntum bi tariqi yace yaushe ne ko kuma ko kasance gwanne wurin yaki tunda ai sun zo suna neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai dan kasuwa mi gaman ka da yaki shine kamar zambo ne shi Abdullahi ibn Rawaha yake yi wa mushrikan Qurayshawa ku bani labari mana nawa ake sai da wannan tuhayin al-aba ita ce wannan abaya riga mai yauni wanda ake dorawa a saman kaya yake cewa ku bani labari nawa farashin ta yake a kasuwa ko kuma yaushe kuka fara ko yaushe kuka kasance gwanne wurin daga takubba wurin yaki audanat lakum mudar ko kuma kun kaskantar da kai da mudar yanzu kun koma kurum bar ruwan ku kurum allegiance in ku kalkashin kabilar mudar take wannan abin da yayi suka Abdullahi ibn Rawaha yake cewa fara'aituhu karkar ya hada da nayi wannan magana zambo ne yake yi wa Qurayshawa yace sai na ga huskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta canza kamar ya kiyamace wannan kalmomin da nayi yace an ja'altu qaumahu asman al'aba'i tunda na siffanta mutanen shi da ƴan kasuwa wanda suke masana sanin kudin abaya yace wannan abu ne na gani kamar ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta so haka ba to dai ga haka shi kuma tsarin a inda muke a kulli inda muke ko bayan ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai horanta mai rai wajibin mu ne shi yace kai tsaye na safi wata waka daddan in horanta wa manzo Allah rai tunda wanda in na gani ran shi bata so ba yace to barto in yi abin da kuma zai horanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rai sai nake cewa ya hashim alkhairi inna Allah faddalakum ala albariyati fadlan ma lahu ghayru إني تفرست فيك الخير وعارفه فراسة خالفتهم في الذي نظر ولو سألت إن استنصرت بعضهم في حل عملك ما آووا ولا نصروا فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر ونشيني وكان دي اكتوا يا هاشم الخير يا كي وانتم هاشم الخير أي من زال الله دنجن سبح هاشم لكو كوما سوى كذا سننجتوا بهاشم دنجي yace ya kai wancan bahashiman danki yace inna allaha faddalakum ya ku wa'innan ko ya hashimal khair ya ku bahashiman danki lalle allah ko ya ku bahashiman alkhair kenan kabila banu hashim yace inna allaha faddalakum lalle allah ya fifita ku alal bariya akan dukkan wata al'umma akan dukkan wasu mutane akwai kabila da ta kai kabilar Qurayshawa wanda koda yau Allah ya kaddara a cikin mu aka samu ba Qurayshi to ba wanda ya cancanta ya jagorance mu in illa ba Qurayshi saboda Allah ya riga ya mika al'amarin zuwa gare su in dai an ce wani ba Qurayshi ne to wajibi ne ku sallama ne kisan ya lokacin da aka zo nan a Saqifa ta Bani Sa'ad lokacin da aka zo Abubakar ya ce musu to ku tsaya ba duk ya san yin Abubakar ya ce musu wannan al'amarin Qurayshawa ne ba ko ba za mu taɓa sakin muku ba sun zo sun tattaru sun ce to wani dai sa ya kamata kai 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 ya kamata kai kai ya kamata kasance khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su mutanen garin Makka wanda suka yi hijira suna can ya za a yi ba manzo Allah alƙawarin ya za a yi kaza ya za a yi kaza su sun zo suna tattaunawa akan waye zai jagoranci al'umma aka zo aka bayyana Abubakar labari shi da Umar Abubakar yana jan rida'in shi haka ya gangaro daga ya gangaro yazo Saqifatu Bani Sa'ida yazo yace a wannan alamarin min al-umara wa minkum al-wazara wannan haka tsarin haka manzo Allah ya kai haka manzo Allah ya tsara ko haka ubangiji ya tsara a daga cikin mu kullun za a samu jagorori ko kai dai ku kasance mana wazifai kuma a hakan al'amarin ne ta tahiyya in ka dauka ka gani wannan khalifofin nan dukkan su daga cikin quraishi ne in ka zo banu umayya dukkan su ma quraishawa ne ka zo banu al-abbas dukkan su quraishawa ne sai lokacin da aka samu tabarbarcewar su ciya zuwa aka zo mulukul qawaif ko waye wanda aka dan sanya shi kasance an bashi wannan dan garin ya kasance jagora shi ma wanda an bashi yace to daga yau na mi da kaina sarki yanzu tunda baba khalifa yanzu ni ne jagora haka suka yi suka ba diyan su suka ba jikokin su to kuma bayan shi kuma jikokin nan suka riga suka lalata al'amurrukan sannan aka samu yanzu Salahuddinul Ayyubi yanzu bangaren wancan bangaren abin da yake Andalus mulukul Taif suka zo shi ma aka samu tabarbarcewar tsari na addinin musulunci yanzu kuma sai ya kasance yanzu wannan Daulatul Murabidun ta zo bangaren abin da ya shafi Andalus su kuma can mulukul Taif suna nan suna dan wannan aka kowa dai ya rarraba dai aka samu mamalik bayan mamalika sannan aka samu daula usmaniya ta zo ta amshi kare ga komai ta rike komai hazzawa zuwa min nafsan bad a lokacin da ita ma daula usmaniya ta yi inziyari yanzu kuma aka koma yanzu halin kowa ya rike kasashe wannan abin da ya wakana anan yake cewa lalle Allah ya fifita ku fadlan malahu ghayru lalle fadala ce wadda ba ta bayyu wa ansu ba daga cikin al'ummu ba yace inni tafarrastu fika alkhaira a'rifuhu yake cewa ni da amma da nan ka ya kai manzo Allah nayi firasa me yake kira firasa shine mutun ya riski cikin abu ka kalli zahirin abu da ka kalle shi sai ka ga yanayin shi kana iya wasafa ka ce wannan mutumin alkhairi wannan mutumin da kai nutsuwa a tare da shi da kai kaza a tare da shi da kai kaza da kai mutunci a tare da shi yake cewa to ni da mu ba da naganka sai da nayi wannan firasa sai da nake ridadi alkhairi a tare da kai yace firasatan khalafatuhum fil ladhi nazaru yace wannan abin da nayi tafarrusi wannan firasar da nayi ta sabawa wanda ba su yi imani da kai ba akan abin da nake yi yake cewa walau sa'alta in istansarta ba'dahum yace wa in tammutana koda ka tambaya ka nema su baka dauki yake cewa fi hilli amrika a cikin wa'ansu matsaloli na rayuwarka wanda suka zo maka yace ma aw wala nasaru yace wallahi ba za su taimaka maka ba ko ba za su al'awa shine mutumin da zai sabke ka wuri ba za su agaza maka ba ko ba za su taimake ka ba yace fa sabbatallahu ma ataka min hasani yace dan haka Allah sai ya tabbatar da kai na daga abin da ya baka na daga kyakkyawa ba su ba suke yi ba Allah yake yi inda dan su ne da baka samu ba shine yake cewa sai Allah ya tabbatar da kai daga cikin abin da ya baka daga kyakkyawa yace tasbita Musa wa nasran kal ladhi nasaru yace tabbatuwa irin yanda aka tabbatar da annabi Musa ba kowan kowa ba ya koma kowan kowa gashi da al'umma kuma aka tabbatar da shi a cikin annabi a cikin mutanen shi a matsayin annabi kuma aka tabbatar da dan uwan shi a matsayin annabi yake cewa irin tabbatuwa ta annabi Musa yake cewa wa nasran kuma da nasara kal ladhi nasaru kamar yanda su ma suka samu nasara yace fa aqbala sallallahu alaihi wa sallama bi wajhi mustabshiran sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya juyo yana mulmushi dalilin wannan yaban wannan waqi wanda Abdullah ibn Rawaha yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa iyyaka yace fa sabbata Allah yace kai ba Allah ya tabbatar da kai kamar yanda mu ma Allah ya tabbatar da mu aga wannan ba karamar addu'a bace ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa Abdullah ibn Rawaha zamu tsaya anan abinda muka dare dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayen mu da kakannin mu da malaman mu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba mu iya ba Allah ya iya mana duk abinda zakatun mu suka gudurce na alkhairi muna fatan ubangiji ya tabbatar mana da shi ya sanya mana nasara a ciki da taimakon shi a cikin shi yan uwa da abun arziki da suke bara addu'a, muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi, ya sanya albarka a ciki. Allah mana albarka, yi wa zuri amma albarka, ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi, na daga dukiya albarka, kuma ya'yan ma Allah ya musu albarka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.